back to send, 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 back to send, send, send.
Ay, yar karido ni yar nanda do yar koyo. Rain and dung haki ke kai magayon mayo. Kushe dang adam sai dai mara shan wayo. Minna fara tafiya yau mu ake rikiya. Kullum kira a waya komai man aje safaya. Allah kai kake tarka mana koyaushe. Allah kai ka yarda mu tsallake dan kushe. Allah gurbinan zanaban maka tattoshe. Allah mazan abin sha'awa ga kuma kyautuka da yawa ga matsayi yana ta zuwa doki na yana sukuwa
back to sender sender sender
aniyar ko ta bi
shi sender sender sender
lila bugure
back to sender sender sender
aniyar ko ta bi
shi sender sender sender
lila bugure sai dai masani rafa tun da na dau ta karda bai ci na zauna ba ban yo bai ta kandan acci a koshe ma wanne kawayar motar kudi sauko tun da damar ta ba min girma mi yoro ko na zo da fure masoyi sanya hannu zanko tun da uwa na addu'a dole mu dace sana'a gamma da fuskar fara'a gamma da tarin jama'a Allah kai na roƙa sarkake harshe na karnai tuntube koda akalami na kuma kowani dan adam zai banka da aibu na rabbi da kai ne yarda ka karfafa kuiwa na nayi zama zama na jira duk danki suke nasara Allah kai mini da manzan mu abun komiya
Back to sender,
aniyar ko ta bi
shi sender,
lila bugure
shi sender,
aniyar ko ta bi
shi sender,
lila bugure shi